da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Yau Litinin shirin yau da gobe ya leka Najeriya kuma ya tattauna akan batun yaudara. An dai dade ana muhawara akan tsakanin mata da maza su wasu kafi yaudara.
Yanzu abin da maza suke yi zaki ga hasu zo wajen iyayen ki sai da kika san da gaske suke amma kuma a cikin ransu ba wai da gaske bane.
Maza sun ci yaudara gaske. Ai abin ma abin ne wanda ba zai hadu ba.
Daga cikin abubuwan da zauren muhawarar ya tattauna a kai kenan sannan za ku ji hira da mawaki Kabir Sharif wanda aka fi sani da Shaba a fannin girke-girke kuma yau malama Sadiya Tukur za ta koya mana yadda ake hada lemon mojito a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jin ƙarin bayani madalla yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba da kayya ba shi fili dan ta gabatar da bakin ta na wannan makon
sai haka yake masu sauraro a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne kan abin da ya shafi yaudara tsakanin mata da maza shin su wasu ka fi yaudara matan ne ko ko mazan ne mata kan ce namiji maza suna da yaudara inda su kuma mazan suke cewa fa mata suna da yaudara to amma kuma a gefe guda ana tunanin cewa maza yaudara mata kuma kwadayi inda kuma hakan sai a samu matsala to abinda zamu mai da shi zamu mai da hankali kenan a cikin shirin namu na yau da gobe sai ku biyo mu dan cinye da tattaunawa namu sai kasance a cikin sauraron Allah in muka fara wato da gabatar da sunaye ya sunan malamin na
Assalamu alaikum sunana Abubakar Suleiman
sunana Maimuna Tsani sunana Safiya Ismail
sunana Muhammad Kabir Yusuf
sunana Abubakar Umar
sai haka yake kun ga dai a yau dai mun hada samari ne da ƴan mata a cikin zauren namu to in na fara da kai Malam Abubakar aka ce yaudara maza su ce mata sun fi mata su ce maza sun fi to amma kafin a kai nan shin ma menene wannan kalma ta yaudara
a'udhu billahi bismillah ina ga a takaice ba sai na tsawaita bayani ba a mahanga na idan aka ce yaudara ina ganin shine mutun ya bayyana wata manufa ko kuma wata siffa wanda sabanin haka ne a zuciyarsa dan biyan bukatarsa wanda shi aka mai yaudaran zai iya janyo masa wani matsala haka ko wani abu makamancin haka ina ga a takaice wannan shine yaudara
to Maimuna kin ji abinda Malam Abubakar ya faɗa kan abin da ya shafi yaudara kin yadda da bayanin shi ko ke ma dai akwai abinda zaki dora akai
to assalamu alaikum eh gaskiya abin da ya faɗa haka ne gaskiya ne yaudara shine ka amince da mutum kuna tafiya tare ba zai taba nuna maka cewa akwai wani abu a cikin ran shi ba sai lokaci ɗaya kawai zaki ga ya fara taccen zamiki yau kaza gobe kaza daga nan zaki fahimci cewa maybe ya samu wata kuma gaskiya an fi samun irin haka a wajen maza saboda mace ita tana da wani abu idan har tana son mutum to tana son shi ne ba za ta taba iya da soyayyen mutane da yawa ba ko da kaga tana tare da mutane da yawa to dole akwai wanda ta fi so a ciki su kuma maza za su iya su je wajen wannan yau su je wajen wancan gobe kuma a cikin ransu su ma ga wacce suke so din amma su ta hada mata suna yanzu su ba su taba nuna musu cewa suna fa tare da wata ba amma a cikin ransu ba haka bane
a kuma cikin wannan rana su san wanda suka fi so da na gaskiya to na sake dawowa wajen ka Aja Abubakar a tsakanin mata da maza su wasu ka fi yaudara
gaskiya mata sun fi yaudara mata sun fi yaudara gaskiya ai abun ma abun ne wanda ba zai hadu ba
to me yasa ka ce haka
gaskiya abin da yasa ka ce haka kamar yadda ce su suna fakewa da cewa mace in ta ce tana son ka eh da gaskiya tana son ka amma kuma za ta hada wasu samarin kaza kaza haka ba yana nufin cewa tana son su gaba ɗaya ba wannan take so nan guda ɗaya shi take so su suna fakewa da wannan kamar wasu za su dinga ce miki cewa su ba za su bulakanta mutane ba as far as mutum ya zo yana son ki to za su yi accommodating din shi so suna fakewa da wannan wannan shi kanshi nau'in na yaudara bayar da za a yi ina ga addini ma ba ki dama ki tare samari haka ba mutuncin ki bane ma so it's better idan har kin tabbatar ga wanda kike so to ba bai kamata wai ki dinga kula wasu ba kuma da sauransu kuma in dai kin samu natsuwa da shi din kamar yadda kika fadi cewa shi kike so ba sauran ba kamata yayi ki matsar da maganar gaba wurin iyaye da sauransu saboda a san yadda za a yi
to a Abubakar na biyu tunda Abubakar din guda biyu muke da shi a cikin zauren namu in na dawo kanka a me ke jawo yaudara tsakanin mata da maza
gaskiya abin da yake jawo yaudara tsakanin saurayi da budurwa bai wuce kudi ba gaskiya babban abun kuma na biyu sai son zuciya dalilin da yasa na ce kudi da kuma son zuciya ta bangaren namiji ko ta bangaren maza gaskiya son zuciya ne yake kawo wannan ta bangaren mata kuma kudi ne zaki iya samun namiji yana da mata yana da ƴan mata sama da guda 10 zai je gurin wannan yau ya je gurin waccan gobe ya je gurin waccan jibi ya je gurin waccan gata da sunan shi a ran shi ko da yaushe shi farin ciki yake su rayuwa kuma ba haka take ba in kike dawo bangaren ita ma mace tana son a ce yau wani saurayin nata ya zo ma mai mota ne ya zo ya dauke ta kudi ne wannan wata za ta ce wani ma da mashin ya zo wani za a ce da yadi ya zo wani da shadda ya zo babu ruwanta da abin da zai zo ya biyo baya zuwa nan gaba so wannan kudin ta bangaren mata da kuma son zuciya daga bangaren maza shine abin da yake jawo wa'innan yaudarin gaskiya
to malama Safiya in na dawo kanki kin ji abin da malam Abubakar wan da malam Abubakar tu suka fada daya yace shi malam Abubakar na farko yace mata sun fi maza wato yaudara kin yadda da wannan kalmar
gaskiya ban yadda ba a zahirin gaskiya mazan dai sun fi yaudara saboda ita mace kawai ita in tana son mutum kamar yadda Maimuna ta ce tana son shi ne amma babu yadda za a ce mata sun fi maza yaudara saboda mace ita idan tana son mutum tana son shi ne zaki ga wani namiji ya zo kawai ke tama mace karere ko ƙarya ma tana sa mutum ya shin yana da cikin halin yaudara ba zai iya tsaye da hankalin shi wuri ɗaya bane ya zo mata da wannan maganan gobe ya zo mata da wannan amma ita ma macen ba wai ba sa yaudaran bane fa su ma matan suna yi kowa da irin wannan din shi wasu matan zaki wasu mazan zaki ga sun zo sama mace kare yayi kaza da kaza ga sunan dai a ringa fada miki dai maganganu dai ga sunan
marasa
daɗi
to aji Kabir in na dawo kanka ka ji abubuwan da ƴan uwanka maza suka fada sun ce mata sun fi yaudara su kuma mata sun ce maza sun fi yaudara to shin menene gaskiyan al'amarin ne
bazan takin fad ba gaskiya bazan wai dan ina namiji
in ce
wai mata ne suka fi yaudara ba zancen gaskiya maganganun da suke ake ta fada a baya cewa ko duk suka fada cewa musamman ma matan da suke cewa wai in mace ta ce tana son ka tana son ka ne wannan da kenan ko matan da wannan matan da kenan amma matan yanzu fuskokin su da yawa suna da fuskoki da yawa za ta ce ma tana son ka fili za ta ce ma tana son ka amma wallahi a zuciyarta ba haka bane kin ji haddarin tsiwa nayi za ta ce ma tana son ka sai dai ka ji dan yanzu ji muke yi in kin ce kina so za mu ce to ba komai mu ma muna so ai ta tafiya a haka a ƙarshe ba wani damuwa ba za ka sha wahala ba za ka fahimci cewa kawai soyayya ta baki ce to gaskiya maganan gaskiya mata so suka fi yaudara namiji ne yanzu zan ce in yana son mace yana son ta gabaki ɗaya yana mai da hankalin shi ne akan ta amma mace ba na so in ta akwai abubuwa da yawa da yila mun matsa zan fada
ni na so a ce a cikin zauren an samu namijin da zai ci fa maza sun fi mata yaudara amma kuma mazan sun ki yadda matan ma sun ki yadda to aji Abubakar in na dawo kanka kai din dai na dawo kanka akan cewa a gaskiya yanayin definition din yanayin da ake tsara abun ake cewa maza sun fi yaudara amma kuma mata kwadai yake ja ake yaudaran su shin haka din ne
magana da gaskiya haka ne cewa kwadai yake sa ake yaudaran su ai duk wanda kaga an yaudare shi definitely akwai wani percentage da ya bada na taimakawa da har aka yaudare shi ina ga kamar dai daga cikin yar uwa ta yi magana ta ce ko mazan suna zuwa da ƙarya wanda magana gaskiya su kansu mata abin da suka fi so kenan suna so a zo musu da harka ta ƙarya a nuna a zo dai da ba yawa a zo da ƙarya kai kuma kaga yarinya kana so kuma kai ka san ga yanayin nasu misali sun fi san ka je musu da yanayin ƙarya da sauransu to shi yasa sai ga mutum ya je da wannan nau'i na ƙarya din so kin ga su suka bada dama aka yaudare su ta wannan fuska din sannan maganar kwadai din shi kanshi akwai shi zaka kana tare da yarinya kila kuna soyayya ana tafiya tana ganin wanda ya dan fi kamar koko wanda a makamancin haka wallahi za ta kauce ba maganar wai an kwana biyu ana ta soyayya da sauransu akwai wannan
so malama Maimuna ina da kanki shin menene kike bukata a wajen dan namiji da zaki tabbatar da cewa yana son ki ne tsakani da Allah har ke ma ki bashi lokaci ba tare da an samu wannan matsala ta yaudara tsakanin ku ba
abin da zan iya cewa shine ai yanzu mazan ba mu abin da suna muke da zai sa ki yadda da cewa suna son ki saboda ni ya fara akai na yayata ta yi aure mun je garin mun kaita sai na hadu da wani sunan shi Abdullahi soyayya muke ta yi tare da shi ba matsala babu komai har ya kira maman mu su gaisa yanzu abin da maza suke yi zaki ga har su zo wajen iyayen ki su gaisa da kika san da gaske suke amma kuma a cikin ransu ba wai da gaske bane kiran safa da banna da mai idan na dawo makaranta kafin wuce islamiyya ya kira ni na ga mai yadda da shi 100% amma lokaci daya sai zai fara canza min maganganu shi na shigo min da maganganun da ba su dace ba na yau daban na gobe daban kuma su gware su mata idan ba su sanka yau da gobe kuna tare da su za ku gane amma shi namiji ba yadda za ka yi ka gane saboda zai dinga zuwa har wajen iyayenka yana kiran su a waya kaga kai kuma za ka dauki yaddarka ne gaba ɗaya ka dora tunda har yana zuwa wajen iyayenka cewa da gaske auren ka zai yi amma a cikin ranshi ba haka bane to gaskiya ne dai abin da na dauka yaudara ta wajen maza ta fi saboda lokacin Abdullahi nan abin da ya mun gaskiya ba zan taɓa mantawa ba
to Abdullahi a daidai wannan lokacin koma dai wannan Abdullahi ne kana dai jin abin da malama Maimuna take faɗi a cikin wannan zauren namu na cewa fa an yaudare ta to Alhaji Abubakar na biyu ina dawo kanka shin me ke sa maza ne a wannan zamani suke son yaudaran mata namiji zai kasance yana da ƴan mata sun kai guda uku ko hudu amma fa a uku ko hudun nan ma in aka samu rashin sa'a zaka ga ko guda ɗaya ba wanda yake da niyyar aure a kanta akwai wanda kuma zaka ga yana da guda uku to daya garanti ne auren ta zai biyu kuma yaudarar su zai saboda akwai mazan da ka riga ka dumfari mace ka riga ka san cewa fa a wannan lokacin su ne na gaskiya zaka yi mata ko kuma yaudarar ta zaka yi
ta wannan bangaren ko wannan tambayar gaskiya ta bangaren mazan abin da yake faruwa ana daukar shi kamar ado ne hatta a cikin abokai wani zai buri kirji ya ce ai ƴan matan shi biyar yana da wani suna wance yana da wance yana da wance shi ma haka in aka zauna wani shi ma zai zo ya zauna cikin abokai ya ce yana da ƴan mata kaza yana da ƴan mata kaza yana da ƴan mata kaza so gaskiya wannan abun shine suke daukar shi kamar abun burgewa kuma ba abun burgewa bane ai mace idan tana da hankali tana da tunani idan saurayi ya zo gurinta magana daya biyu uku kafin maganar ta yi nisa za a ce to ina son ka je kai magana da iyayena wani kamar yanda malama Maimuna ta yi riga ta yi magana koda an riga an yi wannan magana cewa za a je gurin iyaye ai magana ai komai za a ga an saki jiki da shi ya zama dan gida da sauransu ai nema ne kamar yadda ƴan magana suke cewa kuma nema ba samu bane koda saurayi yana neman yarinya ba wannan dalilin bane zai sa da iyayen da ita duka a sallama gaba daya ni abinda nake gani ta bangaren soyayya kowanne percentage za a bada na soyayya 50 sai a bada rabi-rabi ba a dauka 100 a bada ba idan har tana da wayo da hankali bai kamata ta dauka 100% ta ba saurayi ba shi ma saurayi idan yana da wayo da hankali bai kamata ya dauka 100% ya ba yarinya ba saboda za a iya samun disappointment za a iya samun matsala a gaba amma idan har Allah ya riga ya sa aka daura aure to sai a cika wannan sauran percentage din sai ya zama 100 ita ma hita cika na bangaren ta ni abun da nake gani kenan amma gaskiya karshe abun da zan yi bayani akai shine maza suna daukar yaudara kamar kayan ado ne basu dauke shi komai ba kuma su ma basu san cewa gaba abun zai iya dawowa kansu ba yarinyar da kake ganin ta yau gobe jibi zaka iya shin kwana kaga wani dan uwanka ne ya aure ta abun yana cikin zuciyarta koda ba za ta fada ma ba koda ba za ta fada ma kowa ba wani shine ya yaudare ni abun yana nan a cikin zuciyarta ya zame mata tabo to ko ba dan komai ba dan irin wa'innan abubuwan ya kamata gaskiya maza mu gyara
to masu sauraron mu anan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma zamu ga zafin waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora masu sauraro in muka dawo fagen waka kuma a yau dai a zauren namu muna tare ne da babban bako wanda zai rira mana wani waka wanda ina ga kalilan daga cikin mutane ne basu san wannan wakan ba a lokacin da wakan yayi tashi to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita tafi dadi to bakon mu a yau zamu soka gabatar mana da kanka
sunana Kabiru Sharif wanda aka fi sani da Uwar gida ran gida sha bayyana muku rawa
to yau dai gaskiya muna tare da babban bako ne masu sauraron mu da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu a wato wannan zauri na gefan waƙe-waƙe inda a yau dai kun ji ko wane ne bakon namu to masu sauraron su san wane ne Kabir Sharif
ni haifafen Kano ne a unguwar Gedigadi sannan nayi karatu na duka a Kano sai dai aiki ya matsar da ni na dan bar Kano a wata wasu shekaru da suka wuce sosai so daga baya na dawo Kano inda na fara waka bayan dawowa ta Kano abin da ya bar da yasa na bar Kano shine a shekarar 1997 that is 1997 yawa na shiga aikin soja so na je aikin soja nayi training a Zaria depot in a Delta Company 23 platoon so nayi passing out na zona a 177 battalion Ibadan so daga baya bayan na bar aikin soja a wannan lokaci da na dawo Kano kai kin san cewa kin san kowane dan adam akwai layin sai ga can ba shine hanyar da Allah ya zaka ci abinci ba sai canja maka
yanzu dai zaka fada mana dalilin abin da yasa ka fara ko in ce ka shiga harkar waka kenan
yawa shine so bayan na dawo Kano kenan so na tadda wani abokina Ahmad Asnu Margayi shi kuma a lokacin da nazo Kano sai na samu yana harkar fim so muna dan fita da shi ne sai na ji sha'awan ina so in yi harkar fim sai nake bin sa cikin film industry so a wannan lokacin ne muka dan samu matsala da matata ita Fatima kenan sai ta tafi gidansu a lokacin ta tafi gidansu
ne diyar wakar da kake so kai kenan
a'a akwai dan cewa ne a lokacin nace kai ni fa ina son ƙara aure
to
eh akan ƙara aure ne sai ta ki yarda ni kuma nace sai fa na ƙara sai ta tafi gida to dai ƙarin dai da ba idan ba kenan da ta tafi gidansu sai na rasa ya sanyi naje na bata hakuri ta gidawa na gurgus har gwiwa na saka suki kawai sai na shiga studio so ina kidan piano ina piano dama ina da jita da piano duka ina yi. So naje lokacin kaina yi charge kawai na shiga studio na rufe ina dan buga piano saboda dan samu sauki. Kawai sai naji busan da nake sai na bi busan ina uwar gida Fatima sha bayyana miki rawa. Sai na ga ya hau. Kawai sai nayi sai na hada kidan kawai nayi completing kidan na shiga cikin studio aka mai recording na voicing. So bayan na voicing na tafi gidansu na je na kai wakan a CD. Ina zuwa ban mata magana ba na shiga falo kawai sai na saka CD na bude volume. Tana can ɗakin ta sai ta jiyo ana uwar gida Fatima sha bayyana miki rawa. Sai ta leko sai da waka ta kare complete. Kawai sai ta leko falon ta ce wakan ka ya dadi na gode.
So wannan
wato wannan wakan sai mun biku. Shi wannan wakan sai mun biku ta daga nan kuma ban dawo ni kada ba sai gida. Gaba ɗaya ne isa.
A to kwalliya ya biya kudin sabulu kenan. To a wato wannan waka dai na uwar gida ran gida sha bayyana miki rawa a lokacin da ka rira wannan waka kama daga yara har manya ba wanda bai san wannan wakan ba. To da ni da masu sauraro za mu soka wato rira wannan waka saboda su tabbatar da cewa eh fa sha bane.
Gaskiya ne. To uwar gida ran gida sha bayyana miki rawa. Kwali ya rikice ta saka ni na rikice zaki amince so nake in yi ta zarce in ki ka bar ni na rantse zan susuce.
Har ka sani ni ma dai na dan fara takawa. To haka yake a Malam Shaba. To da ka kai wannan manzilin dama akan ce rayuwa dan adam yakan fuskanci kalubale. To kai kalubalen da ka fuskanta kenan duk da dai ba wai sakamakon wato shiganka waka ne jawo maka wannan ba kai sakamakon zaka kara aure ne. To wani irin kalubale kuma ka fuskanta da ka shiga harkan wakan tsamo-tsamo?
So ai da na shiga harkan wakan kuma sai auren kuma ya gagara. Idan naje ne
karin ko kuma
karin
to ita dai ta dawo kenan.
Ta dawo amma karin sai ya gagara. Lokacin wakan kawai sai busin ya tafi gidan radio. Gidan radio kullun suna sa sai waka ya fi gari. Auren kuma da nake nema in naje nema auren sai a ce ai Shaba ne mai wannan wakan sai a ce mawaki to kin ji abin da ya sa. To mawaki ba sai aure ba. To sai na ga wai wakar ma jamata ake. To sai na ce to na hakura barin zauna da ita.
To iya wakan da ka rira kenan a wannan lokacin ko kuma dai daga baya akwai wani abin da ya jawo ra'ayinka ka ci gaba da harkan na waka?
A lokacin kawai sai na balle zan tafi akwai wani waka na wanda nake wanda zaki ji ana Shaba zauta hoya mai sona lokacin ka ne dan kwalisa mai farin idanu ga kwalli kunna kankarai na sai kyalli.
To haka yake masu sauraron mu in muka dawo gefen kwalama kuma a yau bakwar mu za ta gabatar mana da nau'ikan limuka kala-kala inda uwar gida a gida zaki iya gwada ba tare da kin ce zaki shiga kasuwa ki siya wasu lemu ko wani abu ba. To amma kafin nan dai ya sunan bakwar namu na yau.
Barkan ku da warhaka. Sunana Sadiatur wacce aka fi sani da This Delicacies a fannin Instagram da kuma su Facebook.
To haka yake bakwar mu na yau Hajjia Sadiya me za a dafa mana ko kuma wani kalan lemu za a yi mana?
Yau ina zan muku mojito ne amma specifically za mu yi virgin mojito wanda shi mojito yana da fanni daban-daban yana kala-kala duk abin da kika amfani da shi kika yi mojito din da shi shine za a ki kira mishi suna a farko. To yau ina akwai strawberry mojito akwai pineapple mojito amma yau ina virgin mojito za mu yi.
To dame-dame ake bukata an za a yi virgin mojito din nan?
Shi ana bukatan lemon tsami ne, ana bukatan sprite, sai ana bukatan mint which is shine na'ana. So wa'annan abubuwa uku din ake amfani ake bukata sai kuma grenadine ko grenadine wanda shi ba ma dole sai kin saka shi ba shi kawai dai dan ki dan kara armishin cup din ki ne a kofin ki ko kuma kara mishi kala
mai danyi kala
to shi shi da ka samu lemon tsamin kika samu lemon tsamin kika yayyanka shi akwai abin da muke ce mishi ladal ake dan mun matsa da shi amma ko koda baki da shi zaki amfani da ko chocolate ki ki sa in kika yayyanka lemon tsamin kika dauko shi mint din na ana ake nan fresh one shi wanda ba bushashshe ba tunda mun fi samun bushashshe a tana amma dai ana samun fresh one din a kasuwa zaki dan dauko shi kaman ganye uku ganye hudu dauko lemon tsamin ki in zaki kaman kofi daya kenan dauko lemon tsamin ki shi ma ki dan yanka shi rabi ake so ki yanka sai ki dauki shi chocolate ki kuma shi ladal din nan sai ki daddanna shi haka da irin ki mammatsa shi ruwan ya fita shi kuma shi ma na ana da sai ki irin caccaka shi haka shi ma to in kika yaka sai ki matsa ruwan ki samu abu naki matsa ruwan da shi iya zaki ganin shi dan kadan ne ko amma iya ka change din shi na ana yana da fragrance ne ko kanshin shi na da karfi haka sai ki dauko wannan sprite din nan naki mu anan muna using sprite ne saboda ba mu da sparkling water kuna ba kike sparkling water so shi zaki dauko sprite din kun ko sai ki kara a cikin wannan hadin da kika yi nan to shikenan kin yi
wannan wajen mojito
din mojito to in kuma shi ma da strawberry ne zaki shi ma haka zaki kara dauko strawberry din nan shi ma ki daddanna shi ki matse shi ki dauko wannan nan ana ki kara mixing din shi
so ana fitar da ruwan shi ne ko wani ne shi strawberry din
shi strawberry din shi san tabo da ake iya cin har da bawon shi zaki iya cin komai ba sai kin tace shi ba shi kawai shi din ne yake dan mammatse shi da daddaka shi sai ki zuba mishi na ana da shi ma na ana din ba sai kin tace shi ba in kina so zaki iya hadewa ko zaki iya zaki cinye din chewing din shi ma ki san duk yawanci greens din abubuwan yana da kyau a jiki saboda sada ko Allah ya ce mishi antioxidant shi yana da kyau saboda yana kwayoyin hayan cuta da yake yawa so like yes sai ki in kika caccaka shi strawberry din da mint din sai ki kara mishi sprite din sai ki tunanin cewa wai dan kin ji strawberry kin ji mint kin ji sprite wai gashi kin san taste din su in kika hada su taste din su
daban ne
daban yake badawa to sai ki kawo shi grenadine din shi ja ne shi kuma grenadine shi green ne so in kina son wai abin ki yayi ja a ji kara mishi grenadine in kika zuba jusin ki a kofi sai ki kara grenadine din kadan sai grenadine ya koma kasa sai ki ga shi grenadine din na kasa ja shi jusin kina sama so zai baki wani armkwani color mai kyau mai ido in kina son kuma green ne wanda shi kina ga jin mojito in kika yi lemon tsami ai green ne so kina son shi green sai ki zuba mishi wannan grenadine din sai ki ga shi ma grenadine din ya koma kasa shi wannan in kika yi mixing din shi kawai sai ki ga ya baki wani green color in kuma kina son ki bar shi haka hakiya
ana sa kankara a cikin
eh saboda yi sanyi amma kisa karkara kadan saboda kar ya miki
yayi ruwa
yayi interfering da wannan inki eh kuma ki sa sprite din naki a fridge saboda yi sanyi to kin ga haka dan ba sai kin sa
a farko dai naji kaman guda uku kika kira wane ne na karshen
to shi ma akwai shi ne na pineapple shi na abarba kenan shi ma abarban zaki dauka shi ma ki dan caccaka shi ma inda muka yi wannan inda kika yi duka wannan shi ma abarban zaki caccaka shi ki dauko shi ma mint inki shi ma ki dan caccaka shi ma a ciki sai ki kara dauko sprite din shi maki
zuba
mishi shi ma a ciki shikenan shi mai
kenan ba yi da flavor da ake samu
shi gaskiya wannan ba shi da flavor dan wannan grenadine din shi flavor din shi dai kamar up mai tsami haka ba mai color green kisa amma saboda ke yanke kina ke ne kike son ki abin ki zaki iya cewa to a'a ni a tunda nayi abin nan drink din nan ga abin da nake so color shi fito so zaki iya saka shi amma dai normal inda muke yi a wannan din ba ma sa
shi ne sunan na pineapple
shi pineapple mojito
strawberry
mojito sai shi kuma lemon tsami ne daga ba masu mace mishi lemon mojito sai ake ce mishi virgin mojito
masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Ruqayyah Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum fi salam
To masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ruqayyah Bashir da wadda ta hada sauti ta kuma bada umarni Fiona Wamai nan dudu ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yau kiran kuma ta aikin mu ne